Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan dan uwa daga kasar Nigeria yana tambaya ce idan mutum na bin liman zai iya karanta Fatiha kuma yayin shiru da bakin shi koko ya rika salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ki tambaye shi shin wai ya halitta a wannan wuri mutum ya rika yin salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah shi ibadan da take akan mutum wanda yake bin liman lokacin da liman ke daga murya da karatu shine shiru yana sauraron karatun nan maimakon lalle Allah ya kara soyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ya karantar shine ayi shiru a saurara kamar yanda alqur'ani ya sauka akan wannan cewa wa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. Ana karatu alqur'ani an ce wannan tasu bakin lokacin da wasu suke karatu in Annabi sallallahu alaihi wasallam na karatu suna karatu to yo wannan ayar su kadai aka ce in ana karatun qur'ani a cikin sallah saurarawa ake to mun alqur'ani fasami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. In aka karanta alqur'ani to ku ibadar da take akan ku a lokacin shine saurari ku saurara fastami'u lahu ko saurarawa alqur'ani nan wa anshitu ku kai yi shiru la'allakum turhamun. Ku haka tabbas za a jikan ku Allah zai rahmace ku. To lalle abin da yake annan dai abin da ke akan ka shine ibada ta saurare yawa kuma cikin komi lalle salatu Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kyau amincin komi ana neman dacewa ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dacewa abu wannan biki shine bin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ko ne lamari cikin ko ne Allah dace da mu Allah kara mana soyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shi wannan dan uwa daga kasar Nigeria yana tambaya ne yace mutum wanda ke sallah kai ce ga misali sallar magriba bayan ya karanta Fatiha sai ya karanta misali suratul ikhlas kul huwallahu to bayan ta kuma a raka ta biyu sai mutum ya jawo wata sura wadda take can sama ko bakara ko ali imran ko wata sura ce a take shi wadda take sama a tsarin rubutun albani akan wannan surar da ya karanta ta farko yake cewa wannan ya halitta ko bai halitta ba bai halitta bane ba shi in mutum ya haka ya bar mustahabbi abinda aka so shine in karanta sura to surar da za ka karanta ta biyu ta kasance a jerin surun alqurani bayan wannan surar ta kwada karanta ta farko take yawa in mutum ya haka nan bai aikata mustahabi ba ya bar mustahabi ba yawa amma sallar shi tayi aka ce bai halitta ba abin kamar haramun ne ko zai bata mai sallah sallar shi tayi sai dai ya bar abin da yake abin da aka fuso yawa shine Allah samu da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan dan wani kasan Ghana yana tambaya yace mutum ne yake nesa da matashi shi ne amma shi yana wata kasa ma wata idan tana wata kasa yace to wai ya halitta ita ta turo mishi hoton tsereshin ta shi ma ya turo mata hoton tsereshin shi koko to lalle shi kallon tsereshin iyali ya halitta mutum namiji ya ga tsereshin matashi ita ma ya halitta ta ga tsereshin mijinta a wannan mahangan babu matsala sai dai wannan ba shine ba abinda ya dace musamman ga waɗanda suke nesa saboda shi wannan abin wanda zai tadawa mutum sha'awa watakila kuma mutum ita sha'awa ta tashi mutum bai da sukuni sai yawanci ya biya sha'awa ta tashi to kaga wannan zai iya sanyawa mutum ya karkace ya bar hanyar Allah abinda ya hide shine abinda zai kauce ma wannan don abinda zai tada sha'awa mutum wanda lokacin da mutum ke halin bakunta to kamata a ce mutum ya nisance shi shine wannan baiwa shine abin da yake ba mun kuma shi ainihin kallon tsawon shi gaskiya ba abu ne wanda yake an hana shi ba. Allah ya samu da su. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan uwa daga kasar Burkina yana tambaya ce in zama mutum wanka sai ya fahimta kamar wankan gawa kenan yace wata adda ce ake yi kuma wa ansuruwa ne ake so ayi wankan nan da su masu dumi ne masu zahi kenan koko masu sanyi to shi babu wata adda ta kamemi wanda aka aje aka ce in mutun zai wankan gawa ya karanta ta eh a takeice a karamin nawo sani da bincike ban taba jin wannan ba a ce in mutun zai ba wankan gawa da wata adda amma shi dai kowane aiki dai da niyya ne kuma ta niyya kaga ba ma wajibi ne sai ka furta ta ba sai ka dube baki wannan wankan da zaka yi kai ka san wankan gawa ne zaka yi yawa wanka ne na gawa idan wannan niyyan a ta azuce ka ta isa sai dai kai bismillah ka fara sannan ruwa ba masu dumi bane ba ko masu sanyi ake nema kawai dai masu tsarki ruwa wankan da za a mai mutum da ruwa ne masu tsarki yawa nan ka dan an so ayi wankan ne guda uku na farko dai da ruwa masu tsarki wanda ake so ne ya halitta yayi arwala da su ayi wanka na tsarki duka wanda aka sani na addini wa wannan ruwan su ake tanada ayi wankan harin da su sannan na biyu za a iya sa mai sabulu ko abin da ya kama da wannan mutanen da suna sanya magariya ne itace wanda suke tada kunwa kamar makamin da sabulu na biyu za a iya sa sabulu a na biyu na uku sai a samu wasu abubuwa masu ƙamshi a sanya yawwa to wannan shi ne dai Allah samu da su tambayar dan uwa ta biyu daga ƙasar Burkina yana cewa kamar kuma in za a shi mamaci ya yi ya bayan wafatin shi an shafe mai idanu a lokacin da yake wata addu'a ce ake yi a lokacin za a hidda mai tuhashin shi to ita ma wannan ban san wani abu ba wata addu'a da addini ya tanada ba wanda ake yin za a cire ma mutum tufafi yawwa ga wata wannan ban san wani addu'a ba wanda ake yi wallahi ba tambaya ta uku ta wani dan uwa daga kasar Burkina shi ma ya ce in mamaci ya yi wa bati lokacin da ake shahi mai idanu wata addu'a ce ake ita ma ban san wata addu'a ba wanda ake tanada wanda ake shahi ma mutum wanda ya wafati idanu da ita ma ban sani ba san akwai ta ba gaskiya wallahi wala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan dan uwa daga kasar Niger yana tambaya ce mutum in ka zo kana ka samu limami sai ka samu raka'a guda misali yace sallar isha'i ce sai ka samu raka'a guda cikin raka'a hudun nan to ka tashi ka ramuka sauran sai wani ya zo ya bi ka yace to irin wannan ya halitta wanda mutum ka zo ka tarar liman na sallah a wanda mamu shi ma wanda aka tsere mai yana raka sallah ka bi shi ya a mazhabin Imam Malik wannan bai halitta ba limancin masbuki shi ne wanda aka tsere mai irin wannan bai halitta ba ya a mazhabin da ta madikiya wallahi